zama da majalisar dokokin Najeriya ta yi ya bar baya da kura domin wasu daga cikin ƴan majalisar sun yi furuci da ya ja hankalin musamman majalisar wakilai wasu daga cikin ƴan majalisar sun bayyana wa manema labarai rashin jin dadin su game da matsayar majalisar akan batutuwan bangaren zattaswa a dan haka ne majalisar wakilai ta mika ƴaƴanta guda biyu da Abdulmumin Jibrin da Muhammad Gudajika Zaure ga kwamitin ta na bincike saboda furucin su na zargin cewa taron nasu yunkuri ne na tsige shugaba Buhari kuma har tuni ma an fara tara sunayen ƴan majalisar masu ra'ayin tsige shin Honorable Lawal Yahaya Gumau ya yi tsokaci
in ma Buhari akwai abin da yayi to ya kamata a tattauna a kowane chamba tukunna a samu matsaya a Senate a samu matsaya a Rush a samu matsaya wanda haka ne al'adar National Assembly in yazo sai a ce to a hadu kuma a tattauna amma abin da muka fahimta shine duk maganan nan ta shafi rikicin dake cikin tsakanin ƴan sanda da Senate President shine ake so ayi amfani da National Assembly karbi da yaji ayi amfani da mutum 400 da wani abu dan a goyi bayan Senate President saboda me saboda ana so dole sai an ce Buhari na da hannu a ciki mu kuma abin da muka yi believing Buhari mutum ne wanda ba ruwan shi da rikicin ka da ƴan sanda kuma ba yanda za a yi Buhari kana da gaskiyanka komai zagi shi da kake yi ba yanda za a yi kana da gaskiyan ka yace ƴan sanda su ci mutuncinka an zo ana nuna executive in an ce executive da Buhari ake yi tunda shine shugaban executive mu abin da muke faɗa shine kowaye a National Assembly yayi laifi ya karya dokan kasa criminal ko civil to in ƴan sanda sun neme shi kadai ya je amsa neman da aka mishi
haka shi ma dan majalisar dattawa Abdullahi Yahaya ya kalli wannan al'amarin ta wata fuska daban inda ya bayani kamar haka
inda muka zo ni dai a ra'ayina na bambanta muka bambanta su shine bai kamata a doko laluran wani ba a zo a mai da ita ta majalisa kowannen mu ya zo da tashi lalura yanzu in naje na hito gida na hada da matata muka bata da ita sai yanzu in mata motion a majalisa ko na zo can a lokacin da rigimar da aka doto wanda ta faru ba da wadanda ake kai kotu da faru da mene ai bannan da aka caji su da su ba yau aka kawo su kotu ba kuma wannan gwamnatin ne aka yi musu gagu tun lokacin Obasanjo tun lokacin Ado aka kai su kotu kotun ne ba su yi komi ba shi yasa yanzu aka bude wannan magana to sai a zo a jari lai wannan magana a majalisa ta ji akan haraka ta majalisa ai ba haraka majalisa ba ce duk wanda ya je aka same shi da lam'a ko ana zargin shi da cin kudin jama'a ya je kotu ya kare kanshi amma bai kamata ya dauko wannan magana ya kawo ta a majalisa ba
kudurori 12 ne dai zaman majalisar ya zattas da suka hada da bukatar daukan matakan tsaro domin kawo karshen kashe-kashen rayuka da yake addaban musamman yankin arewacin kasar Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya.